so yeah, yeah, so yeah, yeah. Wata alƙarya tattaka a sanna sannu ga jindiya akan hanya kaunarki ta mai da ni ta makar wani mai tangadi ina tafiya zancenki nake tunawa mun yi ban kwana kin juya
Rabo da kai ba zai yi min ba mun yi shakuwa a soyayya